in aka dawo fafatawa a fagen gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya an gwabza a wasanni a matakin wasannin rukuni inda kungiyoyi 16 suka gwabza a tsakaninsu inda aka samu jimillan kwallayen da aka jefa a jiyar har kwallo 23 ga kuma yadda ta kaya a kowane rukuni da kuma tsarin rukunin inda take a yanzu. A rukunin E kungiyar kwallon kafa ta Sabila na kasar Spain ne ta doke Maribo na kasar Slovenia da kwallo 3 da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta Spartak Moscow na kasar Russia ta tashi 1-1 tsakaninta da Liverpool na kasar England, inda a wannan rukuni Sabila take jan ragamar da maki 4 a mataki na farko, sai Liverpool take biye da ita a mataki na 2 da maki 2, Spartak Moscow tana mataki na 3 da maki 2, sai Maribo take mataki na 4 da maki 1. A rukunin fa kuwa Manchester City na kasar England ne ta lallata Shakhtar Donetsk da kwallo 2 da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta Napoli na kasar Italy ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Feyenoord na kasar Netherlands da kwallo 3-1. Manchester City tana mataki na 1 a wannan rukuni da maki 6, sai Napoli tana mataki na 2 da maki 3, Shakhtar na kasar Ukraine tana mataki na 3 ne da maki 3, sai Feyenoord wadda take mataki na 4 ba tare da maki ba. Yayin da a rukunin G, kungiyar kwallon kafa ta Basaksehir na kasar Turkiya ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig na kasar Jamus da kwallo 2 da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta Monaco na kasar Faransa ta sha kashi a hannun Porto na kasar Portugal da kwallo 3 da nema. A wannan rukuni kungiyar kwallon kafa ta Basaksehir suke jan ragamar da maki 6, sai Porto na kasar Porto da maki 3, RB Leipzig na Jamus suke da maki 1, Monaco da maki 1. Sai rukunin H, inda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta ɗibi kashinta hannu a hannun Real Madrid na kasar Spain da kwallo 3 da nema, sai Apple na kasar Cyprus ta sha kashi a hannun Tottenham na kasar England da kwallo 3 da nema. A yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din suke jan ragamar rukunin da maki 6, sai Tottenham na kasar England take da maki 6 ita ma a mataki na 2, Borussia Dortmund tana mataki na 3 ba tare da maki ba, Apple na Borussia tana mataki na 4 ba tare da maki mai tama. A yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin na rukuni a gasar ta cin kofin zakarun nahiyar Turai na shekara 2018, inda za a fafata a rukuni har hudu. Ga kuma yadda wasan za su kasance. A rukunin A, kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow na kasar Russia za su karɓi bakuncin Manchester United na kasar England, sai Basel na kasar Switzerland su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Benfica na kasar Portugal. A rukunin B kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Anderlecht na kasar Belgium za su marabci kungiyar kwallon kafa ta Celtic na kasar Scotland, sai PSG daga kasar Faransa su karɓi suma marabci kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich na kasar Germany. A rukunin C kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Arab na kasar Azerbaijan za su fafata da Roma na kasar Italy da misalin karfe 5 na yammaci a gogon Nigeria. Atlantico Madrid na kasar Spain kuwa za su marje gumi ne da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na kasar Ingila. A rukunin D kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Sporting CB ne na kasar Portugal za su marje gumi da Barcelona na kasar Spain, sai Juventus daga Italy su karɓi bakuncin Olympiacos na kasar Greece. Da abu kawai nan wasanni ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare a gogon Nigeria, Niger, Kamaru da kasar Chad. Har yanzu dai muna nahiyar ta Turai, amma a bangaren sai da sirwa nazara ta ƴan wasan kwallon kafa na duniya, duk da cewa a yanzu haka an rufe hada-hadar ƴan wasan na shekara 2017 zuwa 2018, inda a yanzu haka ƙungiyoyi da dama na yankin Turai suna ta kulla cinikayya na ƴan wasa kafin buɗe kasuwar ƴan wasan, wasu kuwa suna ta leƙawa ne don zaƙulo zaratan ƴan wasan da za su kammala sayansu da zaran an buɗe hada-hadar ƴan wasan kwallon kafa a watan Janairu na shekara 2018. Ga kaɗan daga cikin hada-hadar da aka kulla da wanda kuma aka kammala. Kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid ta kammala sayan tsohon ɗan wasan gabanta mai suna Diego Costa ɗan ƙasar Brazil daga kungiyarsa ta Chelsea, inda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a shekara ta 2014 daga kungiyar ta Atlantico Madrid akan kuɗi fam miliyan 32, sai dai yanzu ɗan wasan darajarsa ya haura fam miliyan 60. ita ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tana harin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid din ne mai suna Antonio Griezmann na shekara 26 da haihuwa dan kasar Faransa inda ta sa masa kudi har fam miliyan 88 amma sai watan Janairu na shekara 2018 yayin da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta rasa dan wasan gaban ta Diego Costa wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid shi ko dan wasan tsakiya na Chelsea Eden Hazard dan shekara 26 da haihuwa sake shirin zama yayi a kungiyar ta Chelsea inda yake kokarin sabunta contractin sa a kungiyar a gefe guda kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da takwarata Manchester United sun shiga sahu daya wajen zawarci dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Juventus mai suna Paul Dybala dan shekara 23 da haihuwa har ila yau kungiyar ta Real Madrid tana shirye-shiryen ganin ta dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta PSG na kasar Faransa mai suna Julius Draxler dan shekara 24 da haihuwa a farkon watan Janairu da zaran an bude hada-hadar ɗan wasan kwallon kafa da duniya daga ƙarshe kuwa kungiyar kwallon kafa ta Anderlecht ne da kasar Belgium ta ce za ta yi tukunci fan 35,000 wa kowane ɗan wasan ta in har suka doke kungiyar kwallon kafa ta Celtic na kasar Scotland a wasan da za su yi yau a gasar cin kofin turai shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni da a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwasa na dare agogon Nigeria a cigaba da sauraron dandalin BOA huta lafiya.